أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Maudu'in da za mu bayani a kansa shi ne al-kizb, wato ƙarya kenan. Inda za mu ga irin bayanan da malaman akhlaq suka yi dangane da wannan sifa ta ƙarya, hakanan kuma inda za mu ga ayoyin alkur'ani masu girma da kuma hadisan musulunci, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma na iyalan gidansa tsarka ga wanda suka bayani dangane da abin da ya shahi wannan sifa din ta ƙarya. Na farko dai, dangane da abin da malaman akhlaq suke bayani akan wannan sifa din ta ƙarya, suke ta'arifinta, suke bayyana ma'ananta, me ake nufi da kalmar ƙarya in aka ce al-kizb da larabci, me ake nufi da shi? Suke cewa wa huwa imma fil qawl, watan shi kenan ƙarya kenan, kuma ya kasance cikin magana, lokacin da mutum yake magana ya kasance ya sifantu da ƙarya kenan. Ay al-ikhbaru an al-ashya ala khilafi ma hiya alayhi, watan kenan ya kasance mutum ya ba da labari dangane da wasu abubuwa sabanin abin da suka kasance a kai. Wani al'amari ga yanda yake, sai zamanto ka zo ka ba da bayani dangane da shi sabanin yanda yake, wannan shi ne ake nufi da ƙarya. Wasuduruhu imma anil adawa awil hasad awil ghadab, sannan akwai ababen da suke sa ya kasance mutum ya aiwatar da ƙarya, kamar yadda muka yi bayani cikin darussa da suka gabata. Sifofi sawa'an sun kasance sifofi ne na ƙwarai ko kuma miyagun sifofi, suna da abin da ke ingiza mutum ya kasance dalilin wannan abin ya ji ya aikata wannan ko kuma ya sifantu da wannan sifofin. To abin da yake ingiza mutum ya kasance ya ji ya yi ƙarya shi ne, ɗaya daga cikinsu akwai hasada, hakanan akwai adawa, hakanan akwai hushi. Duk lokacin da kake hushi da mutum, kana aikai masa ƙarya, kai ƙarya a kansa don ka ɓata shi. Duk lokacin da kake hasadan mutum, kana aikai ƙarya don ka ɓata shi. Duk lokacin da ka hasala dangane da wani, wani ya ɓata maka rai da abin da ya kama da hakanan, kana aikai ka ɗauki matakin yi masa ƙarya saboda ka huce hushinka. Wannan duk abubuwa ne wanda za mu iya gani suna iya kasancewa ababen da za su ingiza mutum ya ji ya sifantu da wannan sifa din. Kenan kuma ya kasance daga adawa, aw min hubbil mal, kuma saboda son dukiya, ya kasance mutum yana son dukiya, sai ya zamanto yana ganin hanyar da zai bi ya samu wannan dukiya din shine ya ƙarya, ya ba da labari dangane da wani al'amari sabanin yanda yake, dai ya zamanto ya samu wannan dukiya din. Wattama, hakanan kuma da kwaɗayi, mutum ne wanda ya kasance mai kwaɗayi, yana neman abin hannun mutane, yana ganin in yi amfani da ƙarya zai iya cimma wannan abin da yake kwaɗayi, sai zamanto ya ji ya aikata ƙarya. Awil i'tiyadil hasil min mukhalatati ahlil kizb, ko kuma ya kasance kenan mutum ya saba sabo wanda ya kasance ya samu asali, ya samu illa dalilin zama da yake da ma'abuta ƙarya. Wato mutum ne wanda yake zama cikin mutane wanda kodo shi suna ƙarya, sai zamanto sannu-sannu ya saba da zama cikinsu, sai zamanto ya koyi wannan mummunan ɗabi'a ɗin, sai kasance yana ƙarya. Kenan wannan ababe ne wanda muna iya fahimtansu suna daga cikin illoli ko kuma ce sababba wanda suke ingiza mutum ya kasance ya ji ya yi ƙarya. Kenan ƙarya yana iya kasancewa ko ma cikin magana, kamar da muka ga kasance mutum ya ji ya ba da labari dangane da wani al'amari sabanin yanda yake, ababen da suke iya ingiza shi suna iya kasance ababe na abin da ya shafi adawa ko hasada ko kuma hushi hakanan son duniya son dukiya kwadai da kuma zama da mutane a sharare wanda suke kasance kawai aiwatar da ƙarya wannan zai iya ingiza mutum ya zama to ya aikata ƙarya wanda yake na magana kenan wa imma fil a'mal hakanan kuma ya kasance kenan cikin magana ko kuma ya kasance cikin ayyuka ya zama to aikin da mutum yake yi ƙarya ne ya kenan zai kasance suke cewa wa huwa an tadullu a'maluhu zahira ala amrin fi batinihi la yattasifu huwa bihi wato ya kasance kenan yana da wasu ayyuka wanda yake yi zahiran a idon mutane kowa yana ganin abin da yake aikatawa amma aikin nan kawai akan mustawa ne na zahiri saboda me saboda bai sifantuwa da wannan aikin da yayi a batinin shi yana dauke da wani sifa yana dauke da wani hali sabanin abin da yake bayyana mutane aikace ai la yakunu batinuhu misla zahirihi wala khairan minhu ma'ana kenan batinin shi bai kasancewa daidai da zahirin shi abin da yake kunshe da shi a cikin zuciyar shi daban abin da yake gwada mutane daban wannan shi ma babu alkhairi tare da shi kamar inda ya kasance kenan mutum zai bada sabanin waƙe dangane da abin da ya shahi magana hakanan kuma zai je aiwatar da abin da yake sabanin abin da yake cikin zuciyar shi kenan zamu iya gani tana wani lokaci mutum ya ce to wannan yayi kama da sifan riya tunda shi ma riya mun ce kasance zahiri ya bambanta da batini abinda akwai abinda mutum yake aikatawa daban akwai kuma abinda yake son ya kasance dangane da wannan aiki daban shine suke cewa haza gairu riya wannan kenan ba zai kasance ba yayi ma'ana guda da riya me yasa ce li annal mura'i huwa allazi yaqsudu ghayra Allah ta'ala fi a'malihi saboda shi mutun da yake riya yana nihin wani Allah ne cikin aikin shi tun lokacin da yayi aiki yana son wani Allah ta'ala ya gani ko wani Allah ta'ala ya ji saboda haka yana aiki don mutane wa rubba waqifin ala hay'ati hay'atil khushu dai wanda zaka samu wanda yake tsaye misali cikin sallah akan hali na khushu'i na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zaka same shi laysa yaqsudu bihi mushahadata ghayrihi subhanahu baya nihin ya kasance kenan wani Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine yake ganin shi to wani wanda yake ba Allah subhanahu wa ta'ala shine yake ganin shi baya nihin haka nan walakin qalbuhu ghafilun 'anillah wa 'anis salah sai dai zuciyarsa zai kasance ya gafala daga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan zuciyar zai kasance ya gafala daga sallah faman nazara ila ma yasturu an zahirihi min al-khushu' wal-istiqana yazunnu annahu bisharashirihi munqati'un ila janibi rabbih watan kenan wanda ya kasance yana kallon shi zahirin shi khushu'in shi da tsoron Allah shi a cikin sallah zai duba cewa wannan gaba hadayen shi yayi inqita'i zuwa ga Allah subhanahu wata'ala baya nihin kowa in ba Allah subhanahu wata'ala haka mutum zai gani a zahirin shi wa hasu ma siwahu an sahifati qalbihi haka nan kuma zai shahi abin da yake ba Allah subhanahu wata'ala ba daga zuciyar shi wa huwa bi kulliyatihi anhu ta'ala ghafilun wa ila amrin min umuri ad-dunya mutawajjih alhali shi ya kasance ya gafala sosai daga Allah subhanahu wata'ala bashi ba tunanin Allah subhanahu wata'ala kuma zuciyar shi ya kasance yayi tawajjuhi zuwa ga wani al'amari wanda yake na duniya wannan kenan zai kasance riya wanda ya kasance ya bambanta da ƙarya watan shi ƙarya kawai mutum zai zo ya zamanto yayi aiki ne sabanin abinda adda ko cikin zuciyar shi amma shi wanda yake riya yana aiki ne saboda wani maqsudi yana aiki ne saboda wani maqsudi kaman kenan riya mutun zai iya kwatanta shi yana jin tsoron Allah subhanahu wataala a zahiran amma a batinin idan ka duba zaka cewa baya da wani alaka da tsoron Allah subhanahu wataala mutun yana kokarin yaudaran mutane ya nuna musu shi ahalin alkhairi ne ahalin tsoron Allah ne ahalin khushu'i ne amma a cikin zuciyar shi babu wani alaka na tsoron Allah tsakanin shi da Allah subhanahu wataala wannan shi shine kenan ƙarya amaliyan mutum yana ƙarya amaliyan ko kuma ya kasance yana umurtan mutane da su yi kaza har ma ya kwatanta musu kamar shi ma ahalin wannan ne amma aikace shi ba ahalin wannan abin bane wannan kenan ƙarya a makamin aiki wa imma fi muqamatid din kuma ya kasance a cikin makamomi na addini wato kenan ƙarya kuma ya kasance cikin makamin magana ko makamin aiki ko kuma makamomi na addini kaman me kenan shine ce kal kizbi fil khawf war raja kuma ya kasance mutun yana ƙarya a cikin khawf da raja wato yana kwadayin Allah subhanahu wataala kuma yana jin tsoron Allah subhanahu wataala wazuhdi wattaqwa hakanin ku kasance cikin zuhudu cikin gudun duniya kenan kuma ya kasance cikin tsoron Allah subhanahu wataala wal hubb wat ta'zim ko kuma cikin nuna so da kuma girmamawa ga Allah subhanahu wataala wat tawakkuli wat taslim da kuma miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma dogaro ga Allah subhanahu wataala wa ghairi zalika min al fada'il khulqiyya da ma abin da yake sabanin wannan wanda ya kasance daga cikin manya-manyan dabi'u masu falala masu muhimmanci saboda kenan fa inna laha mabadi'a yutlaqu al-ismu bi zuhuriha thumma laha haqa'iqun wa lawazim wa ghayat saboda wannan ayyuka din ne wanda muka lissafa son Allah subhanahu wa ta'ala girmama Allah subhanahu wa ta'ala dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala miƙa al'amura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah gudun duniya da abin da ya kama da haka nan wannan kowanne daga cikin su yana da mafara da kuma tushe da asali wanda ya dogara akan su mu kowanne daga cikin su yana buƙatar ya kasance ya samar da wannan haka nan kuma yana da ababe wanda suka lizimce shi haka nan kuma yana da abin da ake hankoro ake son ya zamanto an cimma a cikin wannan sifa din kenan wasadiqul muhaqqiq manna la haqa'iqaha wa lawazimaha wa ghayatiha shi mutun da ya kasance mai gaskiya kuma ya yi kokarin ganin cewa ya tabbatar da gaskiyan shi shine mutun da ya kokari ya zamanto ya samu waɗannan sifofi din a haƙiƙanin su haka nan kuma da ababen da ya lizimce su sannan kuma ababen da ake hankoron samu a cikin su faman lam yablughuha kana kadhiban fiha don kuma wanda bai cimma waɗannan ababen da ake hankoro ba bai cimma hakikanin su ba wato waɗannan sifofi masu kyawu bai cimma hakikanin su ba bai cimma ababen da yake lizimtan su ba haka nan bai cimma abin da ake hankoron samu a cikin su ba to ya kasance kenan yana ƙarya a cikin wannan makami diwa mutane suna iddiayen su masu tsoron Allah ne diwa mutane suna iddiayen su masu kyawun dabi'u ne suna zaton ma suna iddiayen cewa su mutane ne waliyan Allah subhanahu wataala su mutanen kware ne amma ba su da wani alaka da abin da ya shahi walitaka ko kuma kusanci ga Allah subhanahu wataala ko abin da ya kama da haka kenan za mu iya ganin wannan yana da muhimmanci mutum ya fahimci wannan ya san kashe-kashe na ƙarya da kuma wani makami ne zai kasance mutun ya aiwatar da ƙarya a cikin sa makamin magana ne ko makamin aiki ne ko kuma makami ne na manya-manyan matsayi na tarbiyyar zuciya da kuma kusanci ga Allah subhanahu wataala wannan kowanne daga cikin su mutun zai iya yin ƙarya saboda haka abin nisanta ne mutun kenan a takaice abin da zamu iya cewa dangane da bayanai na malaman akhlaq dangane da ma'anan ƙarya da kuma ta'arifin ƙarya da hakikanin sa shine kasance in akan mustawin magana ne ya zamanto mutun ya bada labari dangane da wani al'amari wanda ya kasance baya da wani waƙi'iyya bai da wani tabbas, bai horu ba, babu gaskiya a cikinsa. Hakanan kuma a makamin aiki za mu iya gani shi ne zamanta mutum ya aiwatar da abin da yake yana ɗauke da saɓanin shi a cikin zuciyarshi. Hakanan kuma a makamin manya-manyan makamomi na ma'anawiya na kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, in ya zamanto ya yi iddia in wani makami wanda bai kai gare sa ba ko kuma shi ba ahalinsa ba ne, to yana ƙarya cikin wannan. Saboda haka wannan abin dun mutum zai iya kasance ya shige cikin ƙarya dalilin sifantuwa da wannan sifofi ɗin da kuma wannan haƙaƙa da aka bayyana. Saboda haka zai kasance maƙaryaci kuma zai kasance babu wani alkhairi tare da shi. Wannan kenan a takaice dangane da bayanai na malaman akhlaq, dangane da abin da ya shafi ƙarya da kuma haƙiƙaninsa. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfana da mu cikin abin da muka ambata. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.